2022-23 da namun runya sai ma kun yau tudure miyo kabine
tare
namun runya au ga na la gabsu walta zaro
au da ai mani
cha ga na layar sun gona walta
amma arin yayi su
walta
sai premier league din da
ba ku da kurman namun sai runya tim ma kura kura kada season din jojo ha Liverpool do on beating lashin tudu lashin da ma suma farya cha da last game baksana kurman kumaro rumiya sai makin ya kin ta bildo premier league
ade kuro lokto do ne shi
satin di deri da
champions league of premier league backside
satin di deri satin di deri
shi yasa gara gida a wasu kam kare no za yin yana dike nan sadu rumiya ngo
yo a wadannan mun rumin da a wangu wazina a wasu kana da Leicester City so walta